أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, a wannan unguwa ta Gawanka tare, a wannan gari namu na Damagaram, domin ci gaba da karatun mu na mako, wanda a yau muna ranar Alhamis 12 ga watan Sha'ban, hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 22 ga watan 2 miladiya ta 2024. A wannan lokaci wanda zan muhara karatu na daura cikin wato wannan littafi na Ahkamus Siyam, wanda kamar yadda ya kasance a kowane lokaci duk shekara da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, idan Ramadan ya gabato ake tsara irin wannan daura kan abin da ya shafi hukuncen azumi da abin da yake da alaka da shi. Wanda wannan ma alhamdulillah, wannan littafi insha Allah shi za ya zamanto mun yi daura akan shi, shine Ahkamus Siyam wal Qiyam wal I'tikaf wa Zakatul Fitr, wato hukuncen azumi da abin da ya shafi wato al Qiyam, shine Qiyamul Layli da Tahajjudi gabaki daya, da kuma abin da ya shafi i'tikafi, da abin da ya shafi kuma Zakatul Fitr, ita ce zakar kono. Ganin yadda shekara take tahiya, kamar ba bara ba ka ce wata 6 ne wato muka rabu da Ramadan, amma gashi nan a irin wannan lokaci ba ran ban manta ba muka yi karatun sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wasallama fi Ramadan. To gashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya kadarta kawo mu a wannan lokaci muna raye, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kai mu watan Ramadan, da ya ba mu ikon azumta shi, sannan kuma idan mun yi azumin Allah subhanahu wata'ala ya karba mana. Kafin mu fara, akwai tambihi guda da zan yi, ganin yanda bayanai sun gabata game da abin da ya shafi wannan wata da muke ciki, watan Sha'ban, cewa wata ne wanda mutane da yawa sun rafkana a kan shi game da abin da ya shafi shiri na Ramadan kawai suke yi, ba su yin wata ibada a ciki. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbai yake ce mishi, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ban gani ba kana yin azumi irin yanda kake azumi a wannan wata na Sha'ban. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan wata ne wanda mutane da yawa sun rafkana game da yin ibada a ciki, yana tsakankanin Rajab da Ramadan. Saboda watan Rajab mun san wata ne wanda yake da alhuruma, wata ne wanda mutane hatta da yaƙe-yaƙe zaka ga a jahiliya ba a yi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi daga cikin ashhurul hurum. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. To Rajab yana daga ciki. To zaka gani mutane ba su cika ba ibada a wannan wata na Sha'ban, haka kuma suna shirin Ramadan kawai su je su yi azumi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa yake yawan ibada a wannan. Malamai suke cewa yin ibada a lokaci wanda yake mutane sun rafkana sahila da sabanin wato wani lokaci da wani. Haka kuma game da abin da ya shafi watan Sha'ban, wata ne wanda makaranta maharditan Alkur'ani suke tilawa a cikin wannan wata suke revision in harras take kakkade ma har da kakura saboda mi saboda ga watan alqur'ani watan ramadan yazo ka samu kai khatamat kai sabke alqur'ani da yawa a cikin wannan wata mai albarka to wata ne na shiri har cikin daga cikin magabata an samu wasu wanda shagunan su suke rihewa su je su dukufa daga ratin alqur'ani dan rihe shaguna ba wani aiki da suke sami sai tilawa alqur'ani kafin watan ramadan ya shigo idan ya zama to ramadan ya zo kenan sun rodi akan wannan aiki da suka kasance suna yi kawai kai tsaye istimrari za su yi wato a cikin wannan sannan abu ne gaba ta biyu wanda zan yi tambihi akan ta shine game da abin da ya shafi shi watan ramadan wata ne wanda mun sani yake da falaloli da yawa ubangiji subhanahu wataala ya ke bance shi a cikin wato game da abin da ya shafi sauran watanni to yana da falaloli da yawa shi yasa mutum wanda yake musulmi wanda yake mummuni ya kamata ya zamanto yayi horin ciki yayi farin ciki da irin wato kusanta da ubangiji subhanahu wataala yayi mushi da wannan wata na ramadan gashi yana nema zai riske shi da ikon Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mana malamai suke cewa yana da kyau kai wanda kake musulmi kai wanda kake mummuni ya zamanto kai takhtitin al'amra ka zamanto kai wata khutta ta aikin ka na yanda zaka gabatar da shi a cikin watan ramadan tun a wannan wata na sha'aban misali ka dora program cewa wannan ramadan din da ikon Allah duk ramadan din bai da ya wuce ban taba sabka alqur'ani ba koda ban harrace ba ban taba yin nazar ba ko kuma ban taba yin tilawa izhi kaza a cikin ramadan ba to ka dora ma kanka cewa wannan ramadan idan yazo sai na sabke alqur'ani ka dora ma kanka cewa zan yi na kudurta niyya da azama cewa idan ramadan yazo sallar tarawihi ko kuma qiyamul layl gabaki daya na kulle daren nan gabaki daya na yi su ka kulla ma kanka da azama cewa wannan ramadan idan yazo zakka aikata ayyuka na alkhairi da yawa malamai suka ce dan me yasa zakka yi wannan azamai saboda la'alla idan ubangiji subhanahu wataala bai riskar da kai ka samu kanka a cikin wannan wata na ramadan Allah ya baka ladan wannan aikin ka maka aikata saboda mun sani cewa niyya kyakkyawa tana kaiwa matsayar ne matsayar inda ma aikin ka bai kai ka ba da yawa zaka ganye an samu muna da labarin mutane da yawa wanda an zamna da su mun zamna da wasu cikin jami'a karatu yana takhdidin cewa a wannan ramadan misali idan ya je gida zai yi karatu kaza zai yi tafsiri zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza an yi program kahin ramadan in yazo ubangiji ya karbi rayuwar shi to ka gani bakka da tabbas in cewa ka kai ko baka kai ba shi yasa to kai kokari kai tsara ma kanka abinda zaka aikata a watan ramadan in koda ko ubangiji subhanahu wataala bai sa ba kana daga cikin wanda zasu riske shi to ya zamanto ka samu ladan niyya Allah subhanahu wataala ya baka Allah subhanahu wataala ya kai mu watan ramadan to wannan littahi ɗaya daga cikin malamai wanda yana raye Allah subhanahu wataala ya kare shi shine Abdul Karim bin Abdullah Al-Qudair shi ya allafa shi wanda zan mu gani a cikin muqaddima wanda asalin wannan littafin ba littafi bane ya allafa darussa ne dai irin wanda ake yi na sati yau da gobe dai aka samu dalibai wanda suke huzzaf dalibai wanda suke na gaba-gaba masu son karatu suka dauki wannan karatun audio suka bi shi suka rubuce shi aka allafa wannan littafi da yanzu a wannan zamani zaka gani tsarin tasnifi ya wuto sabo shine wanda malamai suka ce ma tafriq a huddo audio na karatu misali da akai nan idan ka duba karatu nawa aka gabata ana ka zo ka zamna ka ce karatu da akai na abin da ya shafi fiqhul maliki ahdari ishmawi iziya risala duk littattafan da malamin suka gabatar da karatun tafsiri da akai da karatun muwatta da adabul mufrad da umdatul ahkam da dukkan karatuntukan da ake yi kace ka dauki wani far zakka bi shi ka zakulo abinda aka yi wannan na sharhin ka rubuta shi to kamar haka ne to a haka ne suka rubuta wannan littafin wanda littattafai da yawa yanzu a wannan zamanin zakka gani haka nan suke wanda da kuma babu irin wannan to wannan littafin shi ma yana daga cikin wato yanda aka allafa shi kamar yanda zan mu gani a muqaddimar da malamin ya gabatar wato a ciki kafin mu shiga dake yau sun huda zan mu yi akan wannan littafi akan wato daura gabaki daya da abin da ya shafi azumi ba dai
mu ambato wasu daga cikin abin da ya shafi falaloli na abin da ya shafi azumi wanda zan mu gani malam a cikin hadi a cikin littafin ya mana fasli akan abin da ya shafi fadailus siyam to zaku gani ya kawo hadisi guda a karkashin shi ya kuddo mana wasu fa'idodi wanda suke guda biyar a ciki to ba laihi zan mu dauki wasu domin ya zamanto mi mun shirya ma wannan wata mai albarka musan da cewa wata ne wanda yake da falaloli da yawa kai kokari ka samu kanka daga cikin wato wanda zasu ribatu da wannan lada da Ubangiji subhanahu wataala ya tanada a cikin wannan wata wanda yake watan Ramadan abu na farko azumin watan Ramadan mun sani cewa azumi rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci wanda musulunci yana da rukunnai guda biyar abu na farko shedawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne abu na biyu shine mutun ya tsaya da sallah abu na uku mutun ya bada zakka abu na hudu azumin watan Ramadan abu na biyar shine haji zuwa ga dakin Allah dukan wanda Ubangiji subhanahu wataala ya bashi wato hanya ikon tahiyya kina Allah subhanahu wataala ya wadata ka dake harka ce ta kuri a cikin rukunnan musulunci abubuwa guda uku suna da alaka abubuwa guda biyu suna da alaka da dukiya sauran kuma suna da alaka da gangan jikinka abinda yake da alaka da dukiya zakka ce da abinda ya shafi haji ka gani haji sai kana da dukiya sai kana da 3 million dai san kombin dai san sankan 2 million ne in bambanta ba tukun zakkar ta yi haji daga nan Niger a wannan lokaci banda guzurinka ka kashe shi ma wajen ka kashe ka samu dai katu miliyon in Allah subhanahu wataala ya datar da kai ta ishe ka har guzuri da komi da komi to kuma sai abin da ya shafi zakka zakka kuma yi kana da kuɗi ita ma kai kana da dukiyar da ta zamanto ta cika ta yi haul ta yi shekara dabbobi ko kuma dukiya wadda take ta kuɗi a dukiya ta kuɗi shine miliyan 1 da 785 million 784,000 tukun a ciki zakka hudda wato kudin zakka ala kulli hal wannan kina abin da ya shafi dukiya abu na gangan jiki kuma shine mine can kalmar shahara sai sallah da azumi sallah ka gabbobinka ne zakka aikata azumi kuma daga abin da ya shafi jikinka ne kame bakinka da wasu abubuwa to ala kulli hal wannan rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci to yana da falaloli wanda suke da yawa da hikima wanda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'ayyaza ya shar'anta mana wannan azumi daga cikin abin da ya shafi falala da sharafi da kima ta azumin watan Ramadan shine annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam Allah yake cewa dukkan wani aiki na dan adam nashi ne amma banda azumi a wata ruwaya yazo cewa ruwayan muslim cewa kullu amal ibn adam yudha'af alhasanatu bi asharati amsalha ila 700 du'fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani aiki na dan adam idan ka aikata aikin lada guda to Allah zai baka kwatankwacin shi guda 10 zai limka mama har zuwa 700 amma banda mi illa siyam banda azumi banda azumi Allah subhanahu wataala yace illa sawma fa innahu li banda azumi azumi Allah yace nawa ne kaga abinda Ubangiji subhanahu wataala ya danganta shi zuwa gare shi ka san dole sai abu wanda yake da kima abu wanda yake da sharafi abu wanda yake da daraja babba shine Ubangiji subhanahu wataala yake dangantawa zuwa ga abin da ya shafi karan kanshi Allah yake cewa wa ana ajizi bihi ni nike sakauta ma mutumin da ya azumi dukkan wanda ya azumi ba a ce ba ga lada 10 za a baka ko lada guda ko lada 700 a'a Ubangiji subhanahu wataala yace shi zai saka ma wato mutumin da ya azumi Allah kadai ya san ladan da zai ba dukkan wanda ya azumi saboda mi yada ashawatahu wa ta'amahu min ajli Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya bar abincin shi ya bar shahawar shi saboda wa saboda Ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce dan mi Ubangiji subhanahu wataala ya zabi azumi ya kebance shi da wannan falala yace ha azumi nashi ne suka ce saboda azumi inde kai azumi azumi wanda ake kira azumi riyabar ta shiga azumi riyabar ta shiga sai dai in kai ka so riyabar ta shiga saboda ka gani ba magana ba ba wani abu za a gani daga cikin ka abu ne kawai ka kame bakin ka baka cin abinci baka shan abin sha baka kusanta iyali kamar yadda zan mu zo mu ga tarifin siyama a cikin littafin nan babu wanda ya sani sai a zo ku yi shekara da mutum yana azumi baka sani ba in ba ka tari ba aka yi ko an je wani abu kai ko wani yana iya boyewa gabaki ta azumi kai baka sani ba amma kuma idan ka ga dama kai ne kai azumi sai ka wuto kawo ka dan limke haka ce wani lahiya kai yau azumi ka san mu da alhamis da litinin da alhamis saboda ban mu wasa saboda abin dole sai an tashi sai to kaga wannan ka bata ma kanka aiki to amma azumi alal haqiqa aiki ne wanda riya take nisanta da shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya danganta shi zuwa ga shi ya bashi wannan kima da girma ubangiji subhanahu wataala ya zamanto yanzu mu duba muga cikin alqur'ani duk abin da ka gani Allah ya zamanto ya danganta da shi da shi yana da kima mu duba muga ka'aba baituwa ake cewa taguwar waccan ta annabi salih naqatullahi ka gani da suka fa aka ruwa me aka ci fa damdama alaihi saboda sun mine sun taba abin da yake na ubangiji subhanahu wataala abin da yake da kima abin da yake da wato sharafi to azumi yana da kima shi yasa ubangiji subhanahu wataala kai ya salladan da yake ba wanda yayi azumi ladan kai zan buga wasu musallai da ake badawa za a ba ma mai azumi kamar yadda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yayi azumi yayi azumi guda saboda Allah subhanahu wataala to Allah zai nisanta huskar shi daga shiga wuta tsawon 70 kharifa tsawon tahiyya ta shi ta kwana ta shekara 70 ta shekara 70 azumi guda tsawon tahiyya shekara 70 to yanzu kai kai azumi uku nisanka da wuta ka ringa lissafawa ka gani azumin Ramadan da kai Allah ya karba nisanka da wuta kai ne kake azumin Litinin kai ne kake siyami Dawud ka gani ka ringa ganin yanda ake nisanta ka da wuta to Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka yana daga cikin falala ta azumi cewa azumi yana daga cikin ayyuka wanda suke da kima wajen ubangiji subhanahu wataala shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama abi umama yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah murni bi amrin yanfa'uni Allah bihi yace ya rasulullah ka ba ka umurce ni da wani lamari da wani aiki wanda idan na aikata shi zai zamanto ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da ni da wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi alayka bisiyam fa innahu la misla lahu annabi yace to ka lazumci azumi saboda azumi bai da tamka babu abinda zaka gama shi da lada a wajen abinda ya shafi azumi ibnu usaymin yake cewa ya ishi azumi lada ya zamanto kai ne a ranar tashin alqiyama ka zo da wasu laihika amma an same ka mutum ne wanda kake da azumi kake yin azumi da Allah wancan ka harare shi ko kai kaza sai ya zamanto an kwace ladanka an ba wani wancan an kwace har ya zamanto ladanka yayi kasa to sai a duba ubangiji he ya duba ga ladan azumi to wasan ladan azumi shi ko kwarara ma ne zai da bakin me ake ce an yi ruwa da bakin ƙwarya wannan da bakin shato ne za a kwarara ma ladan azumi to Allah kadai ya san ladan da zai baka shi yasa in dai kana azumi to da ikon Allah zan mu gani aljanna kawai lahiya lawani Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka yana daga cikin falala ta azumi azumi kariya ne game da abin da ya shahi duniya da azaba kuma ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abi huraira annabi yake cewa as-siyamu junna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi garkuwa ne idan ya kasance ranar azumin ku annabi yake cewa to kada a samu ɗayan ku ya ringa arrafas wala yajhal kada a samu ɗayan ku yana azumi ya ringa mummunan zance a same ka kana baza kana mummunan zance alhali kada azumi ko kuma kana dauke da azumi a same ka ka ringa wauta kana abu na satarci kana dauke da azumi annabi kai tayi wa in nimra'un wa nimru'un qatalahu aw shatamahu falyakun in nimru'un sa'im kai in wani yazo ya maka wauta ko ya zage ka ko ya neme ka da wani hada ka ce mishi ni azumi niki saboda kima ta azumi ubangiji subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ka gani azumi zai saka garkuwa ce wanda zata kare ka daga abin da ya shafi fadawa ga azaba ka aikata wani aiki na alfasha ko kuma wani abu makamancin haka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam can ya zamanto ya kirayi taron matasa hadisi abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya mallaki ba'a falyatazawwaj to yayi aure فانه اغض للبصر واحسن للفرج النفس yace saboda yin zai kare ka daga abin da ya shahi ganinka ba ka ringa kallon haram ba kuma zai kare maka farjinka annabi yace fa man lam yastati fa alayhi bisawm wanda kuma ya kasance bi Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta shi yana daga cikin ya ayyuhan nas bai da dukiyar da zai iya arbe bai da dukiyar da zai iya rike mace karatu yake ko kuma yana daga cikin ahli sufa to ba alaihi bisaw annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yana zumci azumi a same ka kai ta azumi kai ta azumi fa innahu lahu wijaun to azumin zai zama to maka ba wata kariya ce dandaka ce Allah subhanahu wataala ya datar da ku kina wannan yana daga cikin falal azumi haka yana daga cikin wato falal azumi kamar yanda muka ce dukkan mutumin da yayi azumi fi sabilillahi dan Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya tsakankanin shi da shiga wuta wani khandak wani garugo wani an san yake ahzab da aka yi khandak an san garu wata kariya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya ka tsakankanin ka da shiga wuta in aka ce kai an sa kariya shiga daga shiga wuta sai shiga ina sai shiga aljanna haka ubangi kama baina sama'i wal ard wannan garun kwadin shi ko girman shi kamar tsakanin abin da ya shafi sammai da kasa sama da kasa tsakankanin su yaya ta hiye ya zo shekara nawa shekara 100 500 akwai makala akan wannan hadisi wanda yake abin da ya shafi shekara 500 amma akwai hadisin da ya inganta cewa shekara ma bai ne shekara 100 in ban manta kayo mana bahasi Sufyan kenan wannan yana daga cikin falalan azumi idan kai azumi Allah subhanahu wataala zai sanya wani garu tsakankaninka da shiga wuta wanda girman shi ya kai tsakankanin sama da kasa to kaga an ce an sanya wannan shiga wuta kenan ina zaka je shine aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suke cewa wai duk wannan abin da ya shafi azumi yana daga cikin wani abu wanda azumi ya zamanto ya gama shine nau'i'ika nan hakuri guda uku nau'i na hakuri guda uku nau'i na hakuri na farko shine hakuri akan bautawa ubangiji subhanahu wataala kaga kai ne azumi kana so ka sha ruwa kana so kai kaza kana so ka ci abinci kana so ka kusanci iyalinka amma saboda biyayya ce kake ga ubangiji subhanahu wataala sai ka dau hakuri ya zamanto ka kin wannan sannan hakuri akan ma'asiya akan kakka saba ma ubangiji subhanahu wataala wani yana azumin zai je ya karya shi wani gashi rana kirikiri ka gani ko aka bai ka ba ya zamanto bai dauki ba azumi to amma kai ka dau hakuri dan kakka saba ma ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ka dau azumin wannan baka karya shi ba haka kuma hakuri akan kaddara da ubangiji subhanahu wataala ya dora maka saboda kaddaran kaddara hakuri saboda ka gani ishirwa za ta same ka da Allah in aikin ka aikin karfi ne dole kuma sai ka huta kaje kai aikin nan an samu yanayi kuma an yi zahi an yi rana ba ta yanda za a yi babu in ba kusan zuwa kai ka kusan zuwa gargara ba tukun malamai su ma fata ba su ce ka sha ruwa ka aje saboda kanka hallaka amma duk yanda za a yi hakuri zakka dauka wannan wahalar da zakka sha kai hakuri ka kai azumin wannan to ka gani duka nau'i'ika na hakuri duka suna tattare da mai azumi shi yasa kuma ladan azumi ya zamanto ba kamar wato suran ibadu ba haka yana daga cikin falala ta abin da ya shafi azumi shine yana kankare maka zanubanka yana kankare maka zanubanka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'a wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar wannan sallah da muke yi mi asuba azhar la'asar magriba insha daga asuba zawwa azhar in kai kankanin zanubai kai asuba da mutane a jami'i ka zo aka yi azhar da kai to wannan tsakankanin duk karamin zanubi da kai Allah ya kankare ma matukar amma ka nisanci manyan zanubai haka annabi ya ce wal juma'atu ila al juma'a daga juma'a zawwa juma'a baka aikata babban laifi to duk kankanan zunubi da kai in kai sallar juma'a aka je juma'a aka yi da kai wannan satin ma yazo aka yi da kai to duk kankanan zunubai na wannan yan tarbal in an shahe maka haka annabi ya ce wa ramadan ila ramadan azumi zuwa azumi azumin ramadan zuwa wani ramadan wannan ramadan in yazo kai imani da Allah kai azumi aka kare na shekara mai zawa yazo ubangiji subhanahu wataala ya kawo ka shi ma ka azumta to wannan shekara gabaki daya in dai baka babban laifi manya manyan zunubai dukkan kankanan zunubanka Allah subhanahu wataala ya gafarta ma ka gani wani wai idan ka duba addinin musulunci addini ne wanda zaka gani in ke ka jira na tashi alkiyama ka gani kai baka da zunubin ma sai daidaiku saboda duk ibadu matukar amma ne kani sanci manyan zunubai duk ibadun da kake aikatawa suna sababi ne wanda Allah yake sawa ya rinda kankare maka kankanan zunubanka Allah yake cewa allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam ka gani in kani sanci wannan Allah subhanahu wataala sai ya zamanto allamam in ya gaggafartar maka game da abin da ya shafi sauran ibadu da kake yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake ce mana fitnatur rajul bi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi fitinan mutum a cikin abin da ya shafi iyallan shi da abin da ya shafi dukiyar shi da abin da ya shafi karan kan shi da abin da ya shafi iyan shi da abin da ya shafi kai hatta makwabcin shi annabi ya ce ka fero hasiyamu was salatu was sadaqa wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar azmi da yin sallah da yin sadaka da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna su suke kankare maka wato wannan fitintunu menene fitinan mutun cikin iyallan shi da makwabcin shi da dukiya da diya malamai suka ce da Allah ya zamanto Allah subhanahu wataala ya jarabce ka da dukiya ko kuma da diya ko kuma da abin da ya shafi mine da makwabta har ya zamanto mu dauki diya da warko iyalin ka da dukiyarka lalle su shagaltar da kai akan ka aikata wani aiki na ibada wanda zai amfane ka a lahira to dalilin wannan shagaltarwar da kai da suka yi maka to idan kana yin azumi sai ya zamanto yana kankare maka wannan laifi haka la'alla ya zamanto wani lokaci akan haƙƙin su ka tauye musu kai mahaifi ne ko kuma kai ne mai gida a gida ka tauye ma wanda suke ƙasa da kai haƙƙin su ko kuma kai ne oga a shago ka tauye musu wani haƙƙi wanda ɗan ƙaramin haƙƙi wanda wajibi ne ga basu to azumi yana iya kankare masu irin su azumi irin su sallah irin su abin da ya shafi sadaka da umurni da kyakkyawa da hani da mummuna duka suna kankare ma wato irin wannan abubuwa to wannan duka yana daga cikin abin da ya shafi wato falalata azumi falalata gaba ta azumi azumi yana ce tan ma'abocin shi a gobara na tashi alkiyama hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana as-siyam wal qur'an yushfi'ani lil 'abdi yaqulu as-siyam yawm al-qiyamah azmi da al-qur'ani suna ce tambawa ma'abocin su a gobara na tashi al-qiyama azmi zai zo ya ce ya ubangiji inni mana'atuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar fashfi'ni fihi ya ubangiji wannan bawan naka ni na hana mishi cin abinci da shan abin sha da kusantar iyalin shi da rana ya ubangiji ka bani ceton shi Allah sai ya ce an baka ceton shi an baka ce ta je kaka ce ce shi haka karanta alqur'ani alqur'ani zai zo wajen ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ubangiji wannan bawan naka ni na hana shi yayi kwana da dare wannan me yake nuna mana da dare karatu ake so ka tashi kai kaka zaman to ka kwanta kawai sai ka ji an yi salatu ko kuma rebei na sattar tranta ya tada ka a karatu ake ka tashi kai tilawa lokaci ne kyakkyawa ƙarfe 3 ka tashi lokacin ka sai barci ka dan huta amma kai tahajjudi kai muraja'at tilawarka ko kuma ka zamanto kai sabon karatu sabuwa harza zaka ga lokaci ne wanda kwallowa ta huta ba abin da ya shiga ka tashi kai harza tana shiga ina tuni wata ran da aka sa mana wani tsarin karatu malam ƙarfe 3 ake tada ake karatu duka ana samun wasu suna alkwana Allah subhanahu wataala ya dace da ku to ala kulli hal daddare lokaci ne wanda zaka yi tilawa kai tashi kiyamul laili ka ringa rera alqur'ani mu duba muga cikin sahabbai wani yazo yana rera alqur'ani ya ji dokin shi yana bubbuki yana bori wanda mala'iku ne suke sabbawa to kai yanzu ka zo ka rera alqur'ani ka huto hilin nan na makaranta kai ta tilawa kai kade duk abinda ba abinda zai surata ka sai dai mala'iku su zo masu kare Allah subhanahu wataala ya dace da mu to alqur'ani shi ma zai zo wato ya nemi ceton ma'abocin shi wato a gobe ranar tashi alkiyama ubangiji subhanahu wataala kuma ya bashi cetan shi haka yana daga cikin falala ta azumi azumi sababi ne wanda yake sa mutun ya shiga aljanna bari ma ubangiji subhanahu wataala yake banci kowa ya sa mata mi ar-rayyan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a aljanna akwai wata kofa wadda ake ce mata ar-rayyan wannan kofa ta masu azumi kai yanzu lokacin da aka zo ana wani tsarin wani activity ko wani abu zaka gani an kebance nan manya manyan za su shigo can kuma ya ayi wannan su shigo daga can rata ta gaba ki daya a ko ina zaka gani ko kuma an zo waje an kebance wannan waje an ce VIP ne to aljanna akwai ar-rayyan VIP wanda babu masu shiga sai wanda suke ma'abota azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama masu azumi su za su shiga wannan wato daga wannan kofa a gobe ranar tashin al-qiyama la yadkhulu minhum ahadun ghayru babu wani wanda zai shiga wannan kofa in ba su ba a ringa kira aina as-sa'imun ina masu azumi suke fa yaqumuna la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum fa idha dakhala akhiruhum ughliq a kiran su a ce ina masu azumi su taso su yi a shiga gabaki ɗaya daga wannan kofa din masu azumi idan suka shiga kuma sai a rihe babu wanda zai bi daga wannan kofa kofar su ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wato special Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga ciki abu na takwas daga abin da ya shahi falala ta azumi shine azumi yana daga cikin ayyuka wanda ubangiji subhanahu wataala ya yi alƙawalin cewa dukkan ma'abocin shi ya mishi alƙawalin wani wato gafara zunubai da wani wato lada wanda yake da girma Allah subhanahu wataala yake cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat kaga ne kawo was saimina was saimat shine mahallin shahid yace wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah katiran wal zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan ya musu tanajin wata maghfara wata gafara da zai yi musu da lada wanda yake da girma haka yana daga cikin wato falala ta azumi mai azumi yana da abin da ya shahi jin dadi guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisaimi farhatani mai azumi yana da lada yana da jin dadi guda biyu lokacin da zai yi bude baki da lokacin da ya gamu da ubangijin shi irin ladan da zai samu ya ji dadi a wannan lokaci wannan shi ma yana nuna irin falala wato ta abin da ya shahi azumi haka mai azumi yana da falala ta Allah subhanahu wataala ya sanya mishi yana da addu'a mustajaba mai azumi yana da addu'a wanda idan yayi ta ubangiji subhanahu wataala yana karba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasu da'awatin mustajabat wasu addu'o'i guda uku karbabbu ne a wajen ubangiji subhanahu wataala annabi yace da'awatus sa'im addu'an mai azumi kai ne kana dauke da azumi kake ta addu'a to Allah subhanahu wataala yana karba haka da'awatul mazlum wanda aka zalimta idan yayi addu'a bata da shamaki tsakankaninta da ubangiji subhanahu wataala wa da'awatul musafir da addu'an mai bulaguro kai wanda zaka yi bulaguro a lokacin da kake tahiya in kana addu'a Allah yana karba addu'a lokuta ne wanda ake karba addu'a sabanin mu yanzu in mutun zai yi bulaguro shi yake cewa wai addu'a na addu'a zamu taya ka Allah kai ka lahiya to amma kai ma ka taya mu addu'a a wannan tahiyyar taka saboda kai kana cikin wani waje wanda aka ce da'awa mustajaba ne ma kai kana da wani super guarantee Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka yana daga cikin falala ta azumi cewa azumi yana tsarkake ma mutun zuciyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi riwaya ta ali yadda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sawmu shahrin wa thalathati ayyamin min kulli shahrin yuzhibanna bawahir sadr wato azumi da zakai na wato annabi daud yau kai gobe ka aishi yau kai gobe ka aishi da irin azumi da zakai a kowane wata kai azumi kwara uku annabi yake cewa yana gusar maka da dukkan wani datti na kirjin ka na zuciyarka kaga mafhum zai tsarkake maka zuciyarka zaka samu zuciyarka a tsarkake yanzu zaka samu wannan mai azumi da wannan wanda bai azumi zaka ga shi wannan la'alla baka ko samun shi da wata hasada ko kuma wata cuta ta zuciya amma wannan in ka gan shi kawai sai ka ce wannan sun makasatu qulubuhum ne Allah subhanahu wataala ya kare mu haka yana daga cikin falala ta azumi Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma azumi kafara ta wasu ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana. Idan muka duba kafaran mutumin da yayi fidiya a hajji, kai ne ka taka mahzuratul ihram, fidiya ta kama ka, to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce mi fa fidyatun min siyamin aw sadaqa. Kaga saboda kimas azumi sai aka sa shi ma hayya zamanto wato kafara ne. Haka kafaran mutumin da ya kashe mutum wato akan kuskure, Allah sai ya ce mi faman lam yajid fa siyam shahrayni mutatabi'aini a cikin suratul nisa. Wanda ya kashe mutum akan kuskure, Allah subhanahu wataala ya ce yana da cikin kafara ya azumi shi wata biyu wato ajere. Haka mutumin da ya zamanto yayi rantsuwa, yayi rantsuwa kuma yana mine, yana so ya karya rantsuwa, kamar wanda ya aqsamtu billahi anni la ukallimuha falam yace li annaha la tawfi min al-ahli fama labistu siwa yawmin wa laylatihi faruhtu as'al al-kafarati al-qasam. Ala kulli hal kai ne kai rantsuwa kake so ka warware rantsuwarka, sai kai azumi uku. Wani ne yayi rantsuwa cewa ba ya yi matar shi magana ba, ce ba ai ba wani waje daga sahizawa malice kuma ne, sai ya ga dole ya kai warware rantsuwar nan, sai ya je yana neman yaya ake warware kafarar rantsuwa. To ala kulli hal kafaratul yamin, kafarar rantsuwa idan ka rantsi da Allah, misali ka rantsi da Allah kace ba na tashi ba daga wannan kujere, sai na tashi kuma rantsuwa biljiddiya kawai he na tashi, to azumi uku ya kama ka. Ko ka rantsi da Allah cewa wani ba zai ƙara zawwa wannan masallaci ba, kawai he ya zo, ko da Allah ma yana kwana ya jika ya ce to azumi uku ya kama ka zo, sai ya zo, to wannan zakai kafara azumi nawa? Guda uku kenan. Wannan shi ma yana daga cikin sharafin azumi da Ubangiji subhanahu wataala wato ya sanya mishi. Haka yana daga cikin falala ta azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa dukkan mutumin da yayi azumi rana guda dan neman yarda Ubangiji subhanahu wataala hutima lahu biha dakhala aljanna, sai zamanto an cika maka da wannan. La'alla kai ne kana azumi yau ka mutu, ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba, ke dan ya zamanto karshen abinka wannan azumin, ko kuma yayin da aka sha ruwa kawai an sha ruwa ka rasu, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dakhala aljanna. Idan kaga cikawa da yin azumi alamu ne wanda yake nuna cewa wannan yayi kyakkyawar wato mutuwa. Allah subhanahu wataala ya datar da ku. Ala kulli hal, wannan kadan daga cikin abin da ya shahi wato falaloli na azumi. Falaloli na azumi wanda mun yi shi saboda shunguda game da wato wannan karatu. Duk da zan mu gani mallan ya kawo mana fasali guda a cikin nan game da abin da ya shahi falaloli na azumi. To ba laifi da muka ambata wasu ganin yanda ba duka bane ba mallan ya kawo mana anan. Wannan litahi ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikaf wa zakatul fitr na al-Sheikh al-Doktor Abdul Karim bin Abdullah al-Khudair. Allah subhanahu wa ta'ala yarda da shi. Mallan cikin muqaddimar shi taqdim fadilatu al-Sheikh, zan mu karanta muqaddimar ta mallan. Mallan yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, fa inna asla hadha al-kitab durusun alqaytu ala al-tullab وسجلت ثم قام المكتب العلمي معالم السنن بإنايته من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبل كبار الطلاب المتخصصين، ولم يقصر التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة محررة من المصادر بحروفها، ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره وحصر الملاحظات عليه وتلافيها. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكتبه عبد الكريم بن عبد الله الخضير عفى الله عنه. وتونا يتشي تكيتشي مقدمة دمالين يكباتر مالان تكيم مقدمة يتشي باين ياي يبو da jinjinawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayen shi da sahabban shi, sai yake cewa bayan haka wannan littafin asalin shi kamar yadda muka gani yace darussa ne wanda yayi su ga dalibai ilimi, darussa ne irin na yau da gobe wanda ya gabatar da su ga dalibai ilimi. To sai aka yi aristrans to bayan an yi a restoran su akwai maktab na ma'alimus sunan wanda suke hidima ga littattafan shi malam sai zamanto sun tashi bi tafriq in wannan littafi suka huddo wato odiyan gabaki daya suka zamanto sun rubuce shi sun rubuce shi sai zamanto an maida shi littafi wanda yace bayan an yi muraja'a shi an daidaita an tsara shi kamar yanda su ma idan kun duba zan mu gani sun yi kalma akan wato littafi duka da tsarin da suka biyo wato a cikin littafin wannan kenan asali wannan ba littafi bane ba wanda irin malamai su zo su zamna su rubuta shi a darussa ne wanda yayi sai aka dauka aka maida shi littafi to sai aka tsara shi aka yi shi littafi ya zamanto kuma da tartibi na ilimi da kuma takhariji da maida wato maganganu zuwa ga wanda suke almasadir al-asila inda tushen su suke to zan mu gani insha Allah kamar yanda malam yayi mana wato a cikin khashiya da tsoron su sai malam yace ta'arifus siyam kenan malam ya fara da ta'arifu as-siyam menene idan aka ce azumi menene azumi yanzu da za a zo a tsare ka a ce wane ni sabon musulunta ne naji ana azumi to da Allah wai menene azumi ina ji a cikin masallacin nan da kowa ya huta insha Allah haka ne malam sabaida kowa ya huta menene azumi idan aka tambaye ka meye azumi menene azumi kame baki ha yanzu wani ne sabon musulunta kace mishi to rukunnan musulunci ga su kai shahada yanzu to sallah an zo ayi sallah ka koya mishi to azumi yace meye azumi me zaka ce mishi kame ci da sha kakkaci komi kakkasha komi ka guji wasu abubuwan da zasu karya ma azumi wannan a shari'a kenan kenan shine idan aka ce azumi to a yare malai yace masdar sama yasumu sauman sama yayi azumi yasumu yana azumi sauman azumi wa siyaman shine kenan masdar malai yace wa siyamu fil lugha al insak idan aka ce azumi a yaren larabci kai ne kake a yaren larabci da larabci kace as-siyam kana nihin al imsak shine da Hausa kace kamewa daga komi idan ka kame ana iya cewa wani sa'im lokacin da maryam ta zo mi tace ma mutananta da suka tambaye ki anna laki hada inni nazartu li rahmani sawman ita ce mi falan ukallima al yawma insiya inni nazarta yi adda wal cewa ita ta dauki azumin magana kenan kaga sama kenan min siyam da take nini nan shine akan abin da ya shafi wato kamewa da magana to wannan idan aka ce al imsak kenan kamewa wani ya kyale yayi shiru yake ce malaka sa'ib kai shiru kenan haka larabawa kamar inda imrul qais ne yake cewa fada'za wa sallil hamma an ka bi jasratin zamulin idha sama an nahar ai idha atadala ko idha awqafa an nahar lokacin da rana ta zo tsakiya ana cewa saman nahar wato yini ya tsaya ko ya kare to wannan duka wato amana ce ta wato yaren larabci to amma a shari'an musulunci aka ce maka menene as-siyam shine al-imsaku malam yace wa huwa fi shar'i a shari'a yace al-imsaku anil mufattirat shine kamewa daga dukkan abin da zai kariya maka azumi tun daga min aklin tun daga cin abinci wa shurbin da shan abin sha wa jima'in da kusanta iyali malam yace biniyati taqarrub ila Allah min tulu'il fajr ila ghurubi shams da niyyan mine kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun daga ketawwa al-fajr har ya zuwa faduwar rana malam yace to falau amsaka anil mufattirat min tulu'il shams ila ghurubin ila gurubiha min ajli al-hamiyya aw li ghardin akhar ghayra taqarrub ila Allah bis-siyam kana sa'ima al-lugha yanzu da za a samu mutun tun daga al-fajr tun da sahiya ya kame bai ci ba komi har sai da rana ta fada ya ci abinci amma bai yi ba niyya me yayi ha ya kame baki kenan wani zai zaman to wani azumi ne kawai yayi na loga yayi a yaran larabci wannan ya kame bakin shi daga cin abinci ba turawa ba suna cewa yayi yajin cin abinci wai mutun yayi yajin cin abinci to kawai yayi yajin cin abinci amma sai ka idan azumi kake so sai ka sa niyya ta kusanta Ubangiji subhanahu wataala shi yasa a karatu zamu zo mu gani niyya azumi Ramadan in ta zo yaya ake yin ta yaya mutun zai yi niyya to azumi dole sai ka tashi da niyyar kusanta Ubangiji subhanahu wataala wannan azumin da zakai zakai shi ne dan Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ce mana man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan mutumin da yayi azumi yana mai imani da Allah Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa imani da Allah shine kai imani cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala shi ya farlanta ma wannan azumin yace wa ihtisaban kuma ka ringa neman ladan a wajen Allah subhanahu wataala to shine ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah subhanahu wataala zai gafarta ma abin da ya gabata na zanubanka idan kai wannan azumi kenan azumi yana da wasu sharuɗa sharuɗan shi shine ka kame daga ci da sha da kusantar iyali sannan kuma na biyu shine tun daga ketawwa al-fajr har zuwa yaushi faduwar rana rana ta fada sannan kuma na uku shine da niyyar kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan kai shi dan Allah to idan kai wannan shine kai azumi wato a shari'a amma idan kai sabanin haka nan kai ne baka yi ba da niyya kaga wannan ya zamanto a lugha kai kai ne baka kame bakin ba dama ba azumi ba kenan kai kai ne da ka kame bakin daga sahiya da la'asar ka sharuwa kaga wannan ba azumi bane ba ka kame baki dai daga alfijir zuwa abin da ya shahi da asar kenan ba za ka samu balada amma azumin da zaka samu lada shine kenan wanda kai yi shi tun daga ketawwa alfijir da niyya har zuwa faduwar rana da niyya kusanta zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala sai malam yace fadlus saw falala ta azumi malam yace sabata fi sunnati min hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaqulu kullu amal ibn adam yudha'af الحسنة بأشر أمثالها إلا إلى 700 ضعفا قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كنن ما لنسيكاو من فرد الصيام kina ala kulli hali yanzu idan aka ce ma azumi kafin mu shiga nan ganin lokaci ya fi falala gaman abin da ya shahi azumi shine kamewa daga ci da sha da kusantar iyali da dukkan wasu abubuwa da zasu bata maka azumi tun daga ketawwa alfajr har zuwa yaushe faduwar rana da niyya taqarrub ila Allah kusanta zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shine abin da ya shahi wato azumi a shari'ar musulunci to insha Allah gadin lokaci yayi kenan zamu dakata anan sai zuwa ranar talata ko ranar talata insha Allah zamu ci gaba kenan ranar talata idan aka zo ayi talata laraba alhamis har zuwa dai inda Allah subhanahu wataala ya sa muka ida littafin ko kuma lokaci yayi hare shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka ji na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gabaki daya na kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mu watan Ramadan ya ba mu ikon azumta shi kuma idan mun yi azumin Allah subhanahu wataala ya karba mana muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma wannan majalisi da ake karatu tuka anan Allah subhanahu wataala ya tara mu da dukkan wanda suka assasa wannan wuri da cikin ladan gabaki daya akwai lokuta da ake karatu tuka jiyawa a wannan daura zan mu dauki lokutan zan mu dauki ranar kun irin ranar da ake karatun muwatta da adabul mufrad da ranar tafsiri da ranar iziya da ranar kitabut tauhid da ranar umdatul ahkam na ji duka ranar ku shidda ake karatu to duka zan mu dauki ranar dan a gabatar da wannan daura kenan daga ranar 30 muna roƙon Allah ya sa mu da mu da su gabaki ɗaya a cikin lada kuma Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.